ta 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 ta. If the words sound slightly wrong, that's the way they wrote the song. Sad to say, but that's the way it goes. So ta 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 ta.
Da 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 da